It's social life and a social death. Everything changes. He said, go look, look, look in the mirror and see. Look at you, sister, look at me. Are we really just the same? I said, I'm black, black, black is what we with no cream. See, Africans be knowing who I be, and nothing's ever been the same. Oh, you better get deep in the bottom, deep in the bottom. Can't get no deeper than the bottom. You got to get deep in the bottom.
Da 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 da